Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe mutane 49 jiya jama'a a wasu harbe-harben da aka yi a wasu masallatai biyu a garin Christchurch dake kasar New Zealand. Al'amarin da Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta kira wani mummunan sababi mai daura kai. A wani taron manema labarai da ta kira da safiyar yau dinnan Asabar, Prime Minister Ardern ta kara da yin alƙawarin cewa za mu canza dokokin mallakar bindiga. Ta ce mutumin da ya aikata kashe-kashen yana dauke da bindigogi biyar da wasu bindigogi na musamman masu sarrafa kansu biyu kuma ya mallake su ne ta hanyar doka. Mutumin da ake zargi da aikata harbe-harben akalla a ɗaya daga cikin masallatan ya gurfana a kotu a wani na wani dan lokaci da safiyar yau dinnan Asabar. Wasu dogarawan tsaron kotu biyu dauke da manyan makamai ne suka ta sakiyar Brenton Taran dan shekaru 28 da haihuwa zuwa kotun na garin Christchurch inda alkali ya tuhume shi da kisan kai. Prime Minister Australia Scott Morrison ya tabbatar cewa mutumin da ake zargin dan asalin kasar ta Australia ne kuma ya ce mutumin wani dan ta'adda ne mai tsatsauran ra'ayin riƙau. Kwararru a kasar Faransa sun fara nazarin bayanai masu nasaba da tafiyar jirgin sama da kuma na'urar nade muryoyi da sautuka daga jirgin saman kasar Habasha din nan da ya fadi a farkon wannan satin ya kashe dukkanin mutane 157 da ke ciki. Jirgin saman samfurin Boeing 737 Max 8 ya fado ne ranar Lahadi jim kadan da tashinsa a birnin Addis Ababa, wanda wannan ne karo na biyu da irin wannan sabon jirgi na Boeing ya fado tun bayan faduwar irinsa a watan Oktoba a kasar Indonesia. Yayin da a hukumance jami'ai daga kasar Habasha ne ke jagorantar wannan bincike, wasu kwararru ne daga kasashen Amurka da Faransa ke taimaka musu. Za a shafe yan kwanaki kafin a samu sakamakon bincike na farko daga bayanan tafiyar jirgin sama da kuma na'urar nade muryoyi da sautukan jirgin. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na gargadi cewa sun fara gajiya da rigingimin shirin Burtaniya na ficewa daga kungiyar, kuma gashi saura makonni duk kawai suka rage wa'adin ficewar Burtaniya daga kungiyar ya cika. Don haka suna iya kara ma Burtaniya lokaci amma fa basu wasu tsauraran sharuɗa. Wakilai wato watakila cikin sharuɗan akwai batun sa Burtaniya ta sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a idan ƙarin wa'adin da za ta nema na da tsawo, a cewar jami'an EU ɗin a kashedinsu. Wannan kuwa duk da cewa shekaran jiya Alhamis Majalisar Dokokin Burtaniya ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar. Prime Minister Burtaniya mai fama da rigingimu Theresa May za ta roƙi sauran shugabannin ƙasashe 27 na kungiyar ranar 21 ga watan nan na Maris da su ƙara mata wa'adi zuwa akalla ƙarshen watan Yuni. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce ana gab da cimma kwanciyar hankali a Afghanistan jiya Juma'a, yana mai nuni da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da mayakan Taliban. Ana danganta shirya tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Taliban din da namijin kokarin kasar Pakistan, wadda har Amurka ke cewa an samu ci gaba sosai a ciki a ɗan kwanakin nan. An fara tattaunawa da Taliban da yardar Allah ƴan uwanmu da ke Afghanistan za su shiga zama da junansu cikin kwanciyar hankali a cikin ɗan kwanaki masu zuwa. Abinda Khan ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi a gundumar Bajur da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu a arewa maso yammacin ƙasar inda ke iyaka da Afghanistan. Babbar ƙungiyar 'yan tawayen Sudan ta kudu ta yi kira ga shugaba Salva Kiir da ya samar da kuɗi don aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma bara. Suna masu kira ga Sudan da kuma Uganda da su matsa ma shugaba Kiir ya sako kuɗin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Habari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Habari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Bye.
Yola, salamu alaikum, barkamu da asuba.
Yawwa, alaikum assalam, alheri. Barka da dawowa mutanen Najeriya. Sannu da dawowa. Ai, mun sake wanki, mun sha hidima. Lalle.
Kike ga muku abubuwan da nake.
Ai, gashi nake ƙara kiba ba, kin ƙara jiki.
Kullin ina cin doya. Kin san da ake gasa doya a gefen hanya. Manja.
Haka, bole ba, ai ni na yi zaman Fatakwal, bole da plantain.
Inda ce na
yana nunawa
da kin gashi ya tsuro a kai na mun sha kuna aya sai ne kuma
wasiya
tiyalo
an warba dadi kenan to barka da dawowa
kasa habata ne
gaskiya kan muna masa jaje
35 wannan ya safa amma kasancewa gani ya samu tushe
haka ne kuma jirgin na kasan ne ba
makokin an kasa ba ce muke domin
jajanta musu haka ne kwarai da gaske to wanda suka da wanda suka rasa rayukan su Allah ya ji kan su Allah kuma ya ƙara tsarewa ya kada tsautsayi da na gaba haka ne kam ai jirgi sai a hankali antini ba kullun in na shige shi kuka ka ba yau na fara shiga kullun na shiga jirgi kamar yau na fara shiga da salati sai nayi tuban mazuru ban ƙara kara duk abin da nake mara kai na shiga jirgi sai na lissafo shi na da na sauka
ko Vegas ne ko ne na manci dai amma dai ta wajen wadajen wurin nan ne tun da na shiga sai har wani yaro da yake kusa da jikin ya ce mawai are you afraid of height? I don't like flying.
Ai ni ba yawo amma jirgin nan haka to wala ɗaya dake wallahi tallahi ni ba ɗiya ta dariya take ba amma na cikin jirgin tai ta wasan ta yanta ga ina tsoro ta duk gaban dariya ta san inda nake tsoron jirgi Allah ya kare mu haka ne kam
yau da kamar da kika gani muna da gaishe-gaishen auren raki
haka ne kam
auren raki bari mu fara da wannan auren da shi dai ba wannan sashin za a yi shi ba auren Ibrahim Talibawa da amaryar shi Hawwa Shu'aibu wanda dama ainihi za a yi wannan auren ne lokacin zaben nan a gabanin a daidai watan nan sai kuma sai aka zo aka saka ranar zaɓe ta zo ta fada da aka sake ranar zaben nan dama za a yi shi ranar 9 ne ga watan Mayu a to da aka maida zaɓuka nan sai aka maida shi yanzu zuwa 23 ga watan Maris wato sati mai zuwa kenan
Allah ya kai mutum
amalin fashi to bari mu fara da wannan aure da za a yi gobe a nan New York wato aure da ne na ana taya muna taya Adnan Alhaji Garba Ibrahim mai kamfanin Albalad Travels and Tours da uwar gidansa Samira Alhaji Abdul Latif matawali manna dauran aurensu da za a yi yau din nan kenan a masallacin Mount Hope a Benin New York akwai angunan da za su zo daga Ghana ne waɗansu kasashe da kuma waɗansu biranen nan Amurka suka hada da sarkin wangarawan kuma sai Alhaji Ahmed Ibrahim Alhaji Yusuf Ibrahim da Alhaji Garba Ibrahim mai kamfanin Albalad Travels and Tours din nan da Alhaji Shamuna Ahmed Danzaki da kuma Alhaji Lawan Bakiru wato iyayen ango kenan to kuma iyayen amaryar da ake kyautata za ta halarci wannan bikin tun hada da Alhaji Yahuda Sarki Musulmi na Birnin New York da wazirinsa Alhaji Hallaru Alhaji Abdul Latif Matawali direban bus a New York da Alhaji Lukman Abbas da Alhaji Baba Shu'aibu Abbas da Alhaji Abdul Basit Lubu Abbas da kuma Alhaji Sadiku Yarima sai kuma Alhaji Amidan
strong man.
Mai karfi
shine ya zama Superman
shine kam
kace akwai Malam Isa Lamin Hafiz limamin masallaci Mount Hope dake Benin New York to duk wayannan dangin baba ya
kuma kere ne wallahi daga sai
ake bikin nan shi baba ba shi ganshi
an yi shirin biki
1500 1500 malam baba to an yi adace
to amin
ya bada albarkar zaman tare wadannan da za su fito daga ciki da wajen Benin New York ciki da wajen Amurka kuma Allah ya sa a shiga jirgin nan lafiya a kuma koma lafiya Allah ya bada hakurin zaman tare ke ma kina da
wani haka ne kam daga abokiyar aikin mu Zainab Baba sai ta aika ita ma tana taya murna shi ma auren a yau ne za a yi shi inda take cewa in dauran auren Umar Muhammad da Zainab Abubakar Ali Wudajin Ummi mai lalle a ranar Asabar 16 ga watan Maris din nan da karfe 2 na rana a masallacin bayan Mobile Bauchi Road a garin Jos.
To Allah ya bada zaman lafiya muna taya anguna
da amare kwarai da gaske na Allah ya bada zaman lafiya
ga ta musamman domin ango da amarya
to haka
a jarkata da wannan faifai da ke bisa inji ango da amarya muna taya ku murna
Sharif Sharif sunan wakan babban rana wacce ana ce yau take babban rana ba
to mun gode kwarai da gaske to bari mu ci gaba da gaishe-gaishen Dauda ina da waɗannan gaishe-gaishe da suka fito daga wannan ta fito daga hannun Sani Yelwa wanda yace ina yi wa filin a bari ya huce fata alheri ina kuma mika sakon gaisuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da na yanzu da kuma na baya sako daga mai lengilenge yarwa ya wuri sai kuma wannan da ta fito daga Alhaji Mele Umaru yace gaisuwa da fata alheri zuwa ga Audu Siniya mai nama Yusufari da Abubakar Kawu Girgir da dan Asabe mai fata ya wuri da Isa Lawan Girgir da Alhaji Sale Kamfila Yusufari da Garba Sadiola Gashuwa sai kuma Useni Dangote Karasuwa da Bala Muhammad Dambam da kuma Mahmud Salihu Kaurin Namoda daga Alhaji Mele Isufari a jihar Yobe
to ni ma ga wata gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana wani wanda yake cewa gaisuwa ne daga ni mai sararan ku a filin abari ya huje Alhaji Manniru Uba Gumel
inda yake cewa ina miƙa gaisuwa da bangajiya ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma gwamnatin jihar Tawa ta Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar. To haka ne kamun mu garzaya babin mu na labari bazan yi da miƙa sakonnin gaisuwa inda wannan ya fito ne daga Dauda Garba bin Affan anguwar Jaji Patuskum inda yake cewa ina gaida Malam Aminu Sabon Shago da iyalinsa da Malam Isa Lariski da Gambo Baro Patuskum da Isa Lawan Girgir da Alhaji Bura Dada da Lawan Mekayan Trader anguwar Nasara Patuskum da Garba DPO anguwar Jaji da Abdullahi Mai Kifi da Muhammad Wakili yanda Baban Sadiq da Ashatu da ke unguwar Jaji da Fatima Musa Wada Barikin Lafi. To sai sako daga Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gasal Taraba. To ɗin Taraba ne yau aka abin nan. Shine kam gaisuwar abari ya huce zuwa ga Usman Muktar dan Nijar kasuwar Barci Kaduna da Alhaji Salam mutum daya karamar hukumar Karim Lamiɗu da Muhammad Mai Kayan Miya Oji Gombe da Modubo Mai Sukari Bakin Kasuwa Jalingo da Aliyu Muhammad Usamu Radio Jalingo da Zakariya Kemuel Sankari Radio Jalingo da Gurgu Mai Rariya Garba Shede Bali Taraba. To muna fatan duka mutanen Taraba ku tashi ku cikin koshin lafiya.
Labaran da daula bari a gurgujen gaida abokan aiki da abokan arziki da Allah ya sada mu a wannan aikin nan da muka tafi
na zabe.
Ina gaida Muhammad Kudu Abubakar na tashar talabijin ta kasa da ke birnin tarayya Abuja da Hassan Sadiq Ariri sai kuma Shehu Ahmed director na kamfanin insura da ke birnin tarayya Abuja wato Northlink Insurance Brokers kenan sai kuma comrade Mustafa Salihu mataimakin shugaba na jam'iyyar APC kenan na Arewa maso gabashin Najeriya da Muktari Shitu wanda yake aiki da hukumar bunƙasa ƙasashe na Amurka wato USAID kenan sai kuma Safi'u Suleiman a babban jami'in a kamfanin sadarwa na Ata Communications ni ma na ta ina muku
bangajiya kamar haka ne da abubuwa da lafiya wannan lafiya. Ita ai wannan ke kamata ke da kika je har Najeriya ke kamata ki fara babin labari ai ni ina da Amurka
labari amma ba zan kwance su ba sai sati mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mata
ko kin za su aka ago ne
ga fi su mamman ki so ban mamma a ce ya iya santi
aha ba ai sha santi kenan
ga awal ga mutum aka zo cin masaran nan
ai na ga kullun
ya da ke ya da ben ka zo da safi an dinga baki labarin
zan miki da kada da zan ga ba na ba na birnin Washington bane na birnin Abuja ba su ba suna na su santin
kamar santin ke nan da shayi
shi ne ai
na sama abin da zai zan dube shayi
aka
ga da ya fada da yayi da dan shayi shi baba ya kawo wannan birnin da sai ga an saka ya saka wata waka da ake a cikin YouTube yake
Ne 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 sai ya tarar da dan uwansa mahaifaci tsugunne a bakin rafi yana ta rusa kuka yana ta rusa kuka sai can ya zo na ya ce mashi ya kamar shi na ce mashi me ya faru kake ta kar da kuka haka kai kadai sai ya ce wai har yanzu a ce na zuba gwangwani daya na siga a ruwan nan amma na lasa lalasa har yanzu kallon ban ji yayin zaki ba sai ba lokacin da ya same shi yake mashi tambaya sai yake ce mashi ya fashe da dariya wanda ya gaya maka ce amma kai gaskiya babban mahaukaci ne sai ya ce da kana zuba sugan ka kirga sugan kuwa to din cikin sosai ba waye babban mahaukacin ba
da san ko nawa ne kike da kai zaki
to haka dai ka ina ce in gobe ta sarfi ne na shan shayi ranar litinin Allah ya kai ba zan je in ce ka kirga sugan kuwa
da ya fito daga hannun Husaini Abadambam yace labari ne mai taken mudi a banki yace wata rana da mudi ya je banki da katuwar jaka a kanta yace wai shi yana so ya ga manaja ne kai tsaye to da aka gaishe da katuwar jaka to kowa sai ya ce cewa kudi ne ya ci ko a jaka da yake so ganin manaja ya wuce irin kanta kanta din nan to shikenan sai aka kai shi gaban manaja sai manaja ya tambaye shi to me yake tafi da kai ne saboda na ga ka kawo kudi ne a jiya banki sai manaja ya ce ai saboda gudun barayi ne da gobara da sauran abubuwa marasa daɗi ne shi yasa aka buɗe banki ye mulki ne da ka malam mu je mulki yace dama ni ma na dura na ga sace mutane ta yi yawa shi yasa na sako kayan sawa na a cikin wannan jakar ki a rika aje ni a banki saboda
I'm going to go to the hospital.
A nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka dan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izgata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boyhouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su ni Sarfi Hashim kuma nake cewa muka kasance lafiya assalamu alaikum